Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka wannan mako zai tattauna ne kan wani rangadi da jakadar Amurka a Najeriya Mary Beth Leonard take yi a kasar don tabbatar da ana gudanar da ayyukan ci gaba da Amurka take tallafawa Najeriya. Sannan za ku ji cewa hukumar bunƙasa ilimin fasahar sadarwa ta Najeriya NIDDA ta rattaba hannu kan wani daftarin yarjejeniyar aiki tare da cibiyar Mass Challenge mai kula da harkokin fasahar sadarwa a Amurka domin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya ta wannan fuska. Sai ku biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin, jakadar Amurka a Najeriya Mary Beth Leonard na rangadin wasu jihohin ƙasar da nufin ganewa idanta irin ayyukan ci gaba da Amurka take tallafawa Najeriya don tabbatar da ana aiwatar da su. A ziyarta ta baya-bayan nan ta yada zango a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, kamar yadda wakilinmu Muhammad Nasir ya aiko mana a wannan rahoto da ya haɗa mana.
Domin tabbatar da ayyukan da ke gudana a ƙarƙashin ƙawancen Amurka da Najeriya na tafiya yadda ya kamata, yasa jakadar Amurka a Najeriya Mary Beth Leonard, duk da matsalolin cutar corona, ta dukufa ga ziyarar jihohin Najeriya da zumar ƙarfafa hulɗayar da ke tsakani.
There can be difficulty in accessing a place that you want to go because of insecurity, and we try to find ways to
akan samu wahala wurin isa wasu wurare saboda matsalar rashin tsaro, amma muna kokarin shawo kan waɗannan matsalolin. Akan hakan ne ma sa muke aiki tare da hukumomi da dama a matakai daban-daban akan kalubalen da Najeriya ke fuskanta. Ba yiwuwa a ce za a yi hulɗa ne kawai a fanni ɗaya, kamar a ce aikin noma ko kiwon lafiya. Dole ne a kula da dukkanin fannoni, kamar shi kansa matsalar rashin tsaro, domin tunkarar dukkanin kalubalen da ƙasar take fuskanta. Bisa ga lura da alfanun da ke cikin shiraruwan na ƙasar Amurka, yasa jagororin al'umma ke nuna buƙatar faɗaɗa ƙawance kamar yadda gwamnan jihar Sokoto Aminu Wazir Tambol ya buƙata. Muna duban ƙara faɗaɗa ƙawance da gwamnatin Amurka da hukumomin ta da ke Najeriya, musamman a hawajin ƙarfafa lamurran jama'a, a hawajin bunƙasa ilimin ya'ya mata a Sokoto, da kuma bunƙasa ilimi baki ɗaya, da kuma ƙarfafa lamurran mata da matasa. Jihar Kebbi ita ma tana da shiraruwan raya ƙasa da take ƙawance da ƙasar ta Amurka. Jakadar Amurka ta ce ta ziyarci jihar Kebbi ta gana da gwamna Bagudu su yi nazarin yadda saka kuɗaɗen Amurka a fannin ayyukan noma zai iya yin tasiri wajen samar da abinci da kuma wadata ƙasa da abinci tare da amfanin jama'a, domin dama shi ne maƙasudin ƙarfafa gwiwar jama'a su dukufa ga ayyukan noma. Amurka dai ta nuna gamsuwa da yadda gwamnatocin da take hulɗa da su ke bayar da haɗin kai domin ganin cewa al'ummomin su sun amfana da shiraruwan na raya ƙasa na ƙasar ta Amurka.
Madalla a gaida Muhammad Nasir. To a wani labari makamancin wannan, hukumar bunƙasa ilimin fasahar sadarwa ta Najeriya NIDDA tare da bahanu kan wani daftarin yarjejeniyar aiki tare da cibiyar Mass Challenge mai kula da harkokin fasahar sadarwa a Amurka domin bunƙasa tattalin arzikin Najeriya ta wannan fuska. A wannan hira da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kuri ya yi da mai magana da yawun hukumar ta NIDDA Hajiya Hadiza Umar, jami'ar ta yi ƙarin haske dangane da wani yarjejeniya.
Muna so ne a ce Najeriya ya zama jagora a harkokin fasahar sadarwa a nahiyar Afirka, da samar ma matasa cibiyoyin nazari da bincike akan harkokin ilimin fasahar sadarwa. Sai kuma na biyu, muna so mu karfafa gwiwan matasa masu basira a fannin ilimin fasahar zamani din, saboda a sada su da kamfanoni haka da cibiyoyi wanda za su tallafa musu. Sannan kuma haɗin kan namu kuma da Mass Challenge din zai ba da tallafi ne a wajen aiwatar da tsare-tsare wannan hanyar ƙirƙire-ƙirƙiren fasahar sadarwa zamani a ƙasarmu na Najeriya.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke cewa ya kamata hukumar ta Nidda ta warware wasu kalubale da suka shafi ayyukanta.
To ita hukumar Nidda kamar yadda ta fara gudanar da ayyukanta sama da kamar shekara 20 kenan da ta wuce a Najeriya, ta zo da abubuwa daban-daban wanda kamar yan shekarun na baya-bayan nan abubuwan suke ƙara fitowa da ita aikace-aikacen nata da tallafin da take yi na gine-gine a bangaren ilimi da kuma cikin al'umma. To sai dai kuma kamar dan wani hanzari ba gudu ba yanayin kulawa da kuma tafiyar da ayyuka da kuma kayayyakin da ita hukumar ta Nidda take samarwa. Sannan kuma har yanzu akwai gibi babba na ganin cewa mutane sun samu wayewar kai cikakkiya yadda ya kamata akan yadda za su sarrafa su kuma tafiyar da ita wannan sabuwar fasahar zamani yadda za ta amfane su, saboda akwai abubuwa da yawa mutane suna da burin yi amma idan baka yi wa mutum jagora ba watakila wani ba lalle hankalinsa ko kuma tunaninsa ya kai cewa ai yana da wani hurumi a guri kaza ko kuma zai samu alfanu a guri kaza da kaza ba.
Nura Haruna Mudi kenan, wani matashin ɗan jarida a Najeriya.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kuri. To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin a wannan karo sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu madadin Muhammad Nasir da Mahmud Ibrahim Kuri, sai Julie Leather Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa, ai wucin ƙarshen mako lafiya.